من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا الخميس بيرغوة شعبان هجرة تدبو ليلة دليو حدودة أربعين دي بير دي دي دا شاي بيرغوة فبريركو نشي كرا تدبو بيدا عشرين دي حدو أشي غبرة كرا ثم نوانا للتاتي مع البركة للتافن شمسية الإخوان منا تكين غام تاشي بابي نكرشي كو شاهي نقوم شاتكوس بابي نكرشي abu buwan duk da ya kawo mana kamar yadda karatun mu na baya gabata ya kakkawo ya kakkawo ya kakkawo ya kakkawo duk abubuwan da ya kawo kun ga idan za a lura tun farkon littafin yayi babi na farko na wajibcin rataya da waliyan Allah babi na biyu babi cikin yaban shehin da yazo da wannan dariqa mana na uku babin hani ga barin inkari ga bayan Allah na hudu babu abubuwan da ake muqaddimatul wurdi ko muqaddamatul wurdi din abinda ake gabatarwa wajen wuridi ko na biyu na biyar babun fi adabihi da dubban wurdin ko na shida babun fi waqatul wurdi lokutan wurdi na bakwai babu alfazul wurdin lazim lafzan da ake karantawa wajen wurdin lazimi na takwas babun fi alfazul wazifa to yadda ake lafzan wazifa na tara babun fi wazifa ita kanta wazifa na goma babun fi shurudi sharadan wurdi da wazifa na sha daya babun fi hazirin min mai wadi ila salbi babun da ke tsawatar da mu kan abin da zai ja a yi mutum salbu na 12 babun fi wujubul mahabbati bainal ikhwan wajen tsayya tsakanin ƴan uwa na 13 babun fi khasiyati tariqi keban abin da Allah yake bance wannan dariqa ta mu da shi na 13 ko 14 na 14 babun fi fadailat ta'alluqi bil awliyai falala take tattare da rafiya da waliyan Allah na 15 babun fi fadailul mu'alliqina bishayyi muta'alliqina bishayyi falalan wadanda suka rataye da malamin shehu tijani na 16 babun fi fadail al-tariqi babun falal ita tariqat tijaniya din na 17 babun fi adad yati wa jull awradihi wa azkarihi addu'o'i da yawa yawa daga azkaran shehu da awradan fa yake karanta wadanda malamai ba ko to shine babi na 19 na karshe babun fi tawassuli ila Allah bi shehu shi kuma nan duka addu'o'i ne kamar yadda babi na baya na kusa da wannan na baya shi kuma ya kawo awrade ne da azkarai da shehu yake karanta wadanda malamai ba ya dan gutsuro aka kuma ga yamma ƴan uwa to shi kuma wannan addu'o'i ne a cikin sa da tawassuli da malamu shehu tijani zamu karanta mu ma muna tawassuli sa'altuka allahumma bil khitami ala dariqi shaykhana al-imam yace to ya Allah ina roƙonka kai man cikawa kai mana cikawa ko da mutuwa akan dariqar shehu mu jagora shehu tijani sa'altuka allahumma bil tijani wujuda tawbatin ma al-gufrani yace to Allah ina roƙonka saboda alfarman shehu tijani in samu tuba kafin mutuwa kuma in samu gafara daga zanubaina sa'altuka allahumma bi tijani wujuda zuhudin summa dimi'nani Allah ina roƙonka saboda albarkar shehu tijani ka bani zuhudu kuma ka bani nasuwa ne zuhudu shehu ya ce abinda yake da hakikanin zuhudu shine wato tsoron Allah a cikin komai shine zuhudu mutum ya ji tsoron Allah a cikin komai ai ba wani abu bane gudun duniya ko illa barin abkawar duniya domin neman yardan Allah da abinda ba gaskiya ba ka kaurace mishi ba wai ka ki cin abinci ka ki sa riga mai kyau ka ki shawo mai ka ki kaza ko shine zuhudu ba wannan ai wahala ne kawai ta a zuhudin a zuciye yake kaurace ma duk saban Allah iya waka da jannan nafsu akan aikata abinda Allah ke so ko ba ta so shine zuhudu kenan ba wai zuhudu zahiri ba ka kaurace mai abinci da abin sha da abba shi ake nihi ba zuciya ne zuhudin shi ma yake sa'altuka allahumma bi tijani tajannuban nas zawai duguyani Allah ina roƙonka saboda alfarman shehu tijani ka sa inni sanci mutane ma abota zalunci sa'altuka allahumma bi tijani salamatal qalbi minash shaitani Allah ina roƙonka saboda alfarman shehu tijani ya zama zuciyata ta kubuta daga sharrin shaitan sa'altuka allahumma bi tijani aharan alanan si badal azmani ina roƙonka ya Allah saboda lin shehu tijani ka bani rinjaye akan nafsunta ya zama na rinjaye ta matakan zamani innan nafsa al-amaratun bis-su'i eh aikin take nan nafsu sarkin kari ba ai abu mai karhin nafsu ba a danne ta miƙe an gama yaki shugaba ya ce to an gama yaki karami saura yaki babba can mai zuhudi yake cewa jihadun nafsu au jabbil jihadi ko jihadul akbar shine jihadun nafsi yaki da zuciya tare kake da ita cikin ta kake ba makami za ta dauka ta hito ka yake ta ba bari a ce in ka soke ta kaka da miki ya ka kashe ta tana nan ka danne ta tashi ka danne ta miƙe ka danne haka ake rayuwa da ita eh to Allah ka ba mu rinjaye akan nafsu sa'altukallahu mabittijani tawakkulan alayka ya rahman ina roƙonka ya Allah saboda alfarmashi wuti jani ka bani tawakkuli in dogara da kai ya Allah mai rahama mai jin kai wannan dogara da Allah din muqamin tawakkuli babban muqami ne a cikin tahiyyar sufai yace ne sai yake ga ya mana law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu dayyin daga duku ma san wata ruhu bidanin auka ma kala duk abin da yasa wannan rayuwa muke ta ganin wahala bo bahari ya sauka bola ya hau gare idele da waye gare bola duk in an samu haƙiƙanin muqamin tawakkuli ba ma za a ai baka ja abin insha Allah razumi yace ai ganin wahalan nan yace in mutun ya tsaya ma Allah da kyau ba ma zai ga wahalan ba yace ba zai ga wahalan ba to yayin da kaza ana cewa ana shan wahala yi to Allah da yake mana ladabi ka zama na muqamin kai ka daga jin shi ka san ba dai ajin ka bane eh Allah dai ka laddafa mana ko eh Allah dai ka laddafa mana mun sallama muna so Allah kai mana ladabi ko yawa to shine ma'ana sa'altuka allahumma bittijani tawakkulan alayka dogaro ga Allah ka samu kamun dogara ga Allah tsaya ma Allah wanda ya tsaya ma Allah Allah zai tsaya masa sa'altuka allahumma bittijani sabran wa tafwidan ma'ar ridwani ina roƙonka ya Allah saboda alfarmashi wa tijani ka bani hakuri wai me ya hakuri ne me hakuri ba wai a daddaura ba mari ka kiramawa ba ai wani malin da aka mare ka kiramawa dama ai bai ra kai baka da rama ka mutu ai akwai rama ka mutu soja wanda kuma koda ba soja bane ba dantsan shi yayi ukun dantsan ka da ka gashi ta kace raƙumi ne da kyar ka lura cewa bai da dogon kai mutum ne saboda girman shi gashi kuma soja ga bindiga dore da jan kyalle faya darar kenan yazo ya same kai kikkinta ma ma yace koda magana zaka ce uhu baka neman shawara wani eh baka neman shawara kowa a lokacin ba zaka waye ga cikin neman ba kai ba matsala kawai in ma ya tafi ma ya baka haka har zaka ce ma ka gode Allah ya lafiya Allah ya hanya ko ba haka ba ah to wannan shine hakuri abinda ake nihi da hakuri shine barin saba ma Allah bayan zuciya na san a saba ma Allah a danne ta ai hakuri a ba Allah shine hakuri wannan shine hakuri eh shine hakuri zaka ga mutum irin hakurin mu wanda a cuci mutum ya zo ramawa a kadan shi ya tashi ya kara ka a kara kadan shi ya ne fahimta an shigarin shi sai ya tai kotu idan ya je kotu aka buga shari'a aka winin din shi aka sa kudi ka san shari'ar zamanin nan ya kai wata kotun ya kara ka yana je kotun daga ke hai Allah ya isa ta kakare yazo yace to tunda dai abin ya gagara na yi hakuri na ban ma Allah irin wannan hakurin ba shi yake magana ba eh ba shi yake nihi ba to shine sabran wa tafwidan da kuma mi kalamari ga Allah shi kuma wannan shine muqamin sallamawa an tambaye mu lamu shi wa larazimi ko shi wala na halifa yake ba da labari yace wani ya tambaye shi shara yace wai menene muqamin ka ne a cikin tahiyya yace sallama ma Allah yace shi muqamin yace ne sallama ma Allah kawai ya sallama ma Allah yadda Allah yayi shikenan kawai daidai ne ba ja shine ma'anar tafwid ko fa'id amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi to shine muqamin sallama ma Allah yawa to wannan duk maganganu ne yake yau manya kawai muna kana kallon su a matsayin sama ya ce hakuri kana dauka hakuri irin nan duk maganganun da ke cikin ciki suke ba gehe ba mala wata fuyira ma'ar ridwani tare kuma da samun yadda sa'altuka allahumma bi tijani al khawf war raja bila rajhani ina roƙonka ya Allah saboda alfarmashi wa tijani in samu tsoron Allah war raja da kuma kwaɗayin rahama Allah bila rajhani ba tare da rinjaya ba kada tsoron ya rinjayi kwaɗayin kada kwaɗayin ya rinjayi tsoron ya zama daidai da daidai ne sa'altuka allahumma bi tijani tarkar riya wal ujbi ya mannanu shi wanda tsoron shi ya rinjayi kwaɗayin rahamarsa to zai rika fiddare ga rahamar Allah zai rika ganin an ya za a tsira kai da wahala a tsira to wani mutumi na san shi a gaba na aka yi abu yace wai ya je ana wani wa'azi yace ka ni da Allah sufa shi sufa gaskiya lahiran nan sai ho an karshen ta hoye a uzubi magana da ya ba ta da kyau kawai eh to wannan tsoron shi yarin da yi kwadayin shi tunda yana tunanin ko je zai shashi yana da yana ganin cewa ya dan ci bugu kaga wannan saba ma Allah ne wannan magana saba ma Allah ne sai la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kaga yayi laifi ya wannan magana to tsoren shi ne irin jayi ko dayin rahama sai sa sai fada haka to kuma idan ko dayin rahama irin jayi tsoren mutum shi kuma zai tabaran azaba cikin ganin cewa Allah zai yafe ni sai ta kakkare shari'a yana babballata to shi kuma wala ta'tadu bil riba da islahiha to shi kuma kaga nan gurin shi kuma ya kauce to da haka dai so ake ka tafi da kawai sai shi kafa daya nan kawai yawa to shine abin da ake ni sa'altuka allahumma bi tijani tarkar riya wal ujub ya mannan ina roƙonka ya Allah saboda shehu tijani ka sa in bar riya ka sa in bajjiji da kai ya mannan ya Allah mai baiwa mai riya riya shine a shari'a yin abu don Allah da wani ko kuma yin abu don wani kawai ba don Allah ba ko dai mutum yayi don Allah ya baya lada kuma wani yago ya gani ko shine kan hadisi ne yake cewa ana a ganar sharikai ne ko mina shiriki ko ani shiriki ko in kai abu don Allah da wani Allah ce ni ne mawadaci na bar ma wancan abun ban bukata sai bari on minka sai ka ba a so ka gane to wannan shine riya zahiri ko amma abinda ake ce riya a hakika wanda kuma ita yake nihi anan shine barin ganin wanin Allah a zuciyar ku shi wannan da kai abin dan ya gani oke ya kama gashi kenan sai ita ce riya wannan ko da ba kai dan ya gani ba in dai ka ga wanin Allah a gurin su baye shine riya eh tarkur riya kenan wal ujub da jiji da kai ya manan subhanakallahumma bitijani alhamda wa shukra ala alihsani ina roƙonka ya Allah saboda albarkacin tijani alhamda ka bani muqamin hamdu godiya godewa wa shukura da kuma godiya alhamdu wujuban ko shukuru shine shukurin ni'imati kul in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid idan kun gode shukuru din nan hatta haddisu bi ni'matillahi shukurun ko shine an ce godiya ta ni'ima shine ka juyar da ita yadda Allah yake so idan Allah ya baka abu zaka gode to godiya hakikanin godiya wannan ni'imar da Allah ya maka ka tafi yadda ita yadda Allah yake so idan kudi ne Allah ya baka to ka cika ciyar idan lafiya ce Allah ya baka ka amfana ka amfanar duka dai in ilimi ne Allah ya baka ka kiyaye ka koyar duka dai wannan shine abin da ake nihi da wannan al-insani bisa ga kyautata ta'atika allahumma bi tijani mawti muhidan alal burhan ina roƙonka ya Allah saboda shehu tijani din mutu ina mai kadaita Allah tare da hujja ta'atika allahumma bi tijani akatum nufusana alal iman ina roƙonka ya Allah saboda alfarman shehu tijani ka cika zukatan mu mutu alal iman akan imani ta'atika allahumma bi tijani adakal jami'a sabitil jinani ina roƙonka ya Allah saboda shehu tijani ka shigar da dukkanin sahabban shehu tijani cikin aljanna amin bi hurmati shay'a nishin bi hurmati aliyin alharazimi لانه خديمه المقرب سوره الفرمشي وعلي الحرازمي لانه خديمه دومن شي خادمن سا ني المقرب ابن كسنتاوا شي wannan harazimi wannan harazimiyen takar mun karanta shi a cikin kashful ilbas mun yi wannan karatun ko yawa to shi wannan wani muqami ne fa kawai wani muqami ne kawai ai an ce shine khalifan shehu ibrahim shehu tijani radiyallahu anhu ko amma kaga ai ko wasu karatuka a ciki wanda zaka fahimci cewa ita wannan harazimiyen takar wata ishara ce mai zurgi wata ishara ce mai zurhi zaka ga kuma su arafai suna da wani gani a cikin ta wata ishara ce dai mai zurhi abinda ake nihi daban da abinda yake a zahirin ko wallahu a'lam abinda ake nihi daban da abinda yake a zahirin amma zaka ga wannan muqamin wani muqami ne na shehu shehu tijani yana cewa radiyallahu anhu yana nan a cikin ifadatul ahmadiyya ya ce la yasilu ilayya min ahadin shay'un ko no la yasulu minni ila ahadin shay'un la yasulu minni ila ahadin ko la yasulu minni ila ahadin shay'un illa ala yadi sayyidi alhaj ali alharazmi o kama kala la yasulu minni ila ahadin shay'un illa ala yadi sayyidi ali alharazmi haka shehu ya faɗi ko wani magana mai ma'anar wannan ina na cikin dai ifada yace wani ba zai samu wani abu daga hannuna ba sai ta hannun Alil Harazi yace shine halifa na bisa ga tabbas to wannan Alil Harazi ne din sai ya zama kuma ya koma ga Allah shehu tijanna nan to me hakan ke ne to hakan na nihin cewa wannan wani ramji ne wata ishara ce wani lamari ne kuma anan wajen yauwa wannan kuma dai wani lamari ne anan wajen kuma dai wanda ya ce fi Allah kuma dai ya samu fahimta li'annahu kadimu hul muqarrabi shine domin shi khadimin sa ne mukusanci yauwa bi hurmati shehi huwal kansusi khalifatu shehi alal mansusi saboda alfarmar shehi shehi shine shehul kansusi khalifatu shehi halifa ne na shehi alal mansusi kuma ga wanda aka nasanto bija shekana muhammad bello li'annahu bi wadhihi mujallu saboda alfarmar shehi muhammad bello domin shi mai girma wuridin shehu ne bi hurmati muhammad al-kabiri bi hurmati muhammad al-sagiri bi hurmati muhammad al-kabiri saboda alfarmar shehi muhammad al-kabiru babban dan shehu tijjani bi hurmati muhammad al-sagiru saboda alfarmar shehi muhammad al-sagiru yana ne shehu muhammad al-habib ne bi mu shehu muhammad al-kabir dan wa shehi shehi sa'iduddin la'annahu bi wuridihi mu'inu da kuma shehi shehin sa mai sa'iduddin ne azzikin nan na addini la'annahu mu'inu domin shi mai bayar da gudunmawa ne bi wuridihi da wuridin shehu wa makali shi ko saboda lokacin kamar ya kare ko ada dan saboda wa kullu man asara bil wali wa man ala dariqil mardi dukkan wanda ya zamani da wali shi ne shehu tijani wa man mardi da duk wanda ya zama yardaji ala dariqi ya cikin dariqar sa sa'altuka allahumma anta amin ijabata da'awati fa qulu amin sa'altuka allahumma ina roƙonka ya allah anta amin kai ne mai ansawa ijabat da'awati allah ka ansa addu'ata fa qulu amin ku ce amin alhamdulillahi ala tamami sunna salatu llahi wa salam godiya ta tabbata ga Allah bisa ga cikawa sannan tsira da aminci tabbata ga manzon Allah ala muhammadin kitabul anbiya da annabi muhammadu cikamakin annabawa summa ala sayyidi khatamil awliya sannan kuma ga molan mu shehu tijani cikamakin waliyyi Allah mai izal islam wal muslim wal shirk wal mushrikin wa damir ada addin amin ya rabbal alamin to nan shine karshen wannan littafi muka karanta shi a gurguje nan shine karshen wannan littafi shine karshen wannan littafi to shine dai zaka ga ta gaba da ita wacce magana zaga malamai suna da fahimtoci dai zaka ga kuma shine kusan hakikanin abin da yake faruwa din zaka ga hakikanin wannan muqamin nan na wannan hilafan nan muqamin shi yayi fahimi radiyallahu ta'ala zaka shine abin da dai zaka ga ana riska ko shine abin da zaka ga ana riska inda shine kofa bisa ga hakika na shehu tijjani shine kofa bisa ga hakika na shehu tijjani kisa ma yana daga cikin hadari a cikin shanin dariqa kaga mutum kuma yana musalamarin shi bayan radiyallahu anhu to wannan yana cikin bala'i babba eh yana cikin bala'i babba a wasu lokutan ma bisa ga hakikanin al'amari zaka ga to daga nan wasu suka halaka daga nan ne wasu suka halaka saboda musu galamarin Shehu Ibrahim zaka ga musu ne galamarin Shehu Tijjani shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu in ma wani mutum yana ganin Shehu Ibrahim daban da lamarin Shehu Tijjani ya kaga wannan ma bai ma fahimci ma inda aka nufa ba ma bai ma gane abu to kaga dai to shi yasa zaka ga yana da hadari shi yasa shi musu bala'i ne shi musu a cikin addini da harka komai ma matsala ne ila in mutum bai niske wani abu bai fahimce shi ba to ai wani ya fahimta ila wani ya gane to zai yiwu in dai ba kai bane ba ka san komai kuma ba wanda ya sani sai kai kuma dan baka fahimci abu kuma ka ce wani ma ba zai fahimce shi ba yadda ya fahimta kaga wannan akwai hadari babba a cikin sa Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye to wannan littafi na Shamsiyatul Ikhwani mun kawo karshen sa yau to yanzu abin da ke gaban mu sai a yi shawara sai a ga to yanzu kuma wannan littafi ya kamata mu sa a wannan makaranta daga nan zuwa ranar karatu ta gaba kenan bayan kammala wannan littafin shi dai littafin mun nafi kuhu ne ziya ana yi wannan kuma shi ana yi kuma ya an tike shi to sai ayi nazari mu gani to yanzu wannan littafi ne kuma ya kamata bayan wannan a saka amma dai kafin nan tunda magana ce da a tattauna ta idan akwai wata tambaya sai ayi tambaye mu yi amfani da sauran dan minti daya mu ko minti biyu mu karkare alwashi daga baya kuma shawaran da aka yi shikenan sai alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ربنا الفاتحة ربنا ذراك ذراك ولا ذيلا ربنا المستقيم على آلية فقدهم ذاتنا اللهم ذرك العزة عما يسكون والسلام على المرسلين